Father, let you start with Kwamato.
Zabiyar gudanar kona gudana babban birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin lumana inda mutane maza da mata suka fito don kada kurewansu tun bude rumfunan zabe da yawanci aka fara daga kaidar karfe 8 na safe duk inda na zaga maganar manyan yan takara biyu ake yi Muhammadu Buhari na APC da Atiku Abubakar na PDP duk da na gamu da wakilin jam'iyyar ADC a mazabar Osun ya ce dan takararsu Dr. Obade mai lafiya ba zai yi tasiri ba dan bai yi campaign ba
sunana Yusuf Muhammad Inuwa ni wakilin jam'iyyar ADC ne ba ta mai lafiya a gaskiya na ga wasu dai kadan wanda suka yi kokari a kan shi ba dan ma dai Ms. Takara Senator nan gaskiya ta fi takarawa gani kuma ina mata murna da fatan alheri
sunana Haruna Musa alhamdulillah kowa sana da magoya baya daidai yanda ya kamata
ba maganar kiyayya ko nuna rashin mutuntawa juna
a gaskiya nan dai babu alhamdulillah komai yana tafiya daidai ba wani nuna kowa saboda duka ana tafiya kowa yana ra'ayin abin da yake so
wanda garba to ina sada masara taso suna dai suna kore mu gashi kuma rana ina nan yana buga mu an zance mu zamu yi zabe kuma zamu je mu yi zabe mu talakawa an jima sai taso zo su dinga bi mu kamar mu barayi muna doka ka muna ta gudu suna bi mu kamar mu barayi to kuma mun zo mu yi zabe a zo kuma na bi mu
sunana Hajiya Maryam Garbushi mu zabe dai mu ci alhamdulillah domin an fara cikin lafiya kuma muna so a gama yi cikin koshin lafiya kuma duk wanda Allah ya ba ubangiji Allah ya tabbatar masa mu dai fatan mu ai mana adalci
wasu masu kada guriya da na samu sun kammala zaben na nuna fatar gwanayensu za su samu nasara na shiga dakin nazarin zaben na cibiyar demokradiya ta Afrika inda Dr. Kole Shetima ya bayyana abin da suka lura da shi
karfe 10 safe na yau mutane kamar sun fito haka da yawa a wajeje da yawa haka amma akwai wajejen da har lokacin ma mutane ba su fito ba kamar jihar Zamfara kamar musamman ma an ce mutane da yawa ba su fito ba kuma ba a samu masu kayan aiki da kuma ma'aikata sun ba su fito ba haka kuma kamar akwai wajeje kamar su Gaidam a nan jihar Yobe da kuma nan Gujuba jihar Yobe inda aka cewa watakila mutane za su bar nan karamar hukumar su nan Gujuba din su zo da matru don su yi aiki akwai kuma dai dan korafe-korafen da muka samu akan kamar na'urorin aiki da watakila akwai wajen da ba a samu ba akwai ma inda kamar an kashe mutane kamar Ibonyi an ce kamar mutane biyu aka kashe da sauransu akwai jami'an tsaro kuma a wajeje da yawa da sauransu to za a ce dai abin gaban gambiza ne akwai inda aka samu mutane da yawa sun fito kuma akwai wanda dai har yanzu muna samun labarin cewa ba fito kamar yanda ake tsammani ba kuma kayan aiki da kuma ma'aikata din da ake tsammani ba kamar wanda ake tsammani ba
bayan kammala zaben hankali zai koma babban dakin taro na kasa da kasa Abuja inda za a kawo sakamakon daga bisani shugaban hukumar zaben Professor Mahmud Yakubu ya sanar da wanda ya lashe zaben Nasiru Adamu Ali Kaimurar Amurka daga Abuja Nigeria